أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا أولا مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبدا كراتم منا عمدة الفقه والنفاوة الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى ونشيني مجلس منا همسن دهدو أتكين كراتم ونا للتاهي منا شاهدو قواتا شاديركو شاديركو شاشدة watan Rabiul Awwal hijira da garin Makka zuwa Madina 1447 wanda yi daidai da 8 ga watan 9 a kalandar Baturi 2025 idan ba a manta ba sati da ya gabata mun gama babi wanda yake mana bayani hukuncin wanda suke shan azumi a cikin watan Ramadan bala ya kawo mana sun fuffuka guda hudu wanda aka musu rangwame na su sha azumin watan Ramadan a cikin watan Ramadan yau da iko Allah za mu tashi sabon babi wanda zai mana bayani abubuwan da suke warware azumi idan da mai azumi zai aikata su kamun mu shiga cikin karatu da kwai abinda yawa kana jiya na daga husufi na rana da aka yi ko na wata da aka yi a jaran jiya kasancewar shari'a ta tanadar mana duk lokacin da muka ga irin haka imma husufi ko kusufi ko wata ya kama rana ko kuma rana ya kama wata duk wanda aka gani to abinda shari'a ta tanadar shine a garzaya a zo masallaci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana shi wannan abin ayatun min ayatin lahi ayoyi ne daga cikin ayoyin ubangiji wanda yake karawa mai imani imani ubangijin nan in ya ga dama sai ya kihe ku a zanga lahiya ba wanda zai jajanta kina abin da yake dacewa shine lokacin da aka ga hakan kowa ya dunguma ya koma zuwa ga ubangijin shi hakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace abin nan yana iya kasantuwa ba dan mutuwa na ba kasancewa an same shi lokacin da Ibrahim dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mai cikawa wani suke cewa dan mutuwa dan mai girma ne ko kuma dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya sanya aka samu yin hakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hakan tana faruwa ne ba dan mutuwa wani ba ba dan aibo wani ba yace kurma aya ce daga cikin ayoyin ubangiji abin da ya faru shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Aisha take ba da labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo masallaci yayi sanya ayi shaila as-salatu jami'a as-salatu jami'a ba lokacin sallah bane manzo Allah ya sanya ayi kira kowa ya zo masallaci dan ya bada sakon da ya kamata a bada da suka shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kabarta sallah yayi raka'o'i yayi sujada yayi raka'o'i guda hudu a cikin raka'a guda biyu yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara ya karanta Fatiha ya karanta karatu mai tsawo kimanin takriban kamar suratul baqara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta bayan ya karanta sai ya ruku'i da ya ruku'i ya taso daga ruku'in shi bai kai zuwa sujada ba manzo Allah ya sake karanta wata sura wadda bata kai girman abin da ya karanta ba ko tsawon abin da ya karanta a warba ba sannan ya sake ruku'i bayan ya yi ruku'i ya kai sujada ya yi sujadodin shi guda biyu ya sake mekewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rawun hadisin Aisha take bada labari yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake take cewa yayi ruku'i ba irin ruku'i ruku'in da yayi na farko yayi tsayitu sai tsawaituwa akan ruku'i na biyu sannan da ya sake tasawwa ruku'in shi na biyu ya kai zuwa sujada ya sake tasawwa ya tsaye yace ya karanta karatu mai tsaho karancin abinda ko abinda bai kai abinda ya karanta ba na daga ruku'in shi na biyu ba yace sannan ya sake yin ruku'i sannan yayi ruku'i wanda tsawon shi bai kai ruku'in shi na biyu da yayi ba yace sannan ya sake mekewa yayi karatu karatun da tsawon shi bai kai karatun da yayi ba a tsayo shi ta uku ba yace sannan yayi ruku'i yace ruku'in da bai kai ruku'in shi da yayi na uku ba yace sannan ya kai sujada yace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallame ranar ta riga ta saki wata wannan ita ce siffa ta sallah sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akwai ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hakan ta taba faruwa a garin Madina kurmi ya tashi yayi sallah irin yanda yake yin sallah asuba ɗaya daga cikin sahabbai yace ka saba wa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama siffar sallah wadda ake yi idan rana ta kama wata ko wata ya kama wata ko wata ya kama rana shine mutun zai zo yayi ruku'i guda hudu a sujada guda hudu kamar yanda ake kinan ta sha bamban da irin sallah wanda zamu yi mai raka'a guda hudu ita yi ka mata ruku'i hudu sannan kuma karatun horko ya sar karatu na biyu bai kai karatu na horko ba haka karatu na uku tsayuwar da zaka yi bai kai karatu na biyu ba haka karatun ka na hudu da zaka yi bai kai karatu ba na uku ba wannan ita ce kaifiya ta sallah ka sallar kisbewar wata ko kuma ko khusufi ko kuma khusufi idan ya samu al'umma wannan kuma kamar yanda muka bayyana aya ce daga cikin ayoyi wanda ubangiji yake bayyana wa bayan shi lalle su sani da kai wani ubangiji wanda yake jujjuya al'amari wanda in ya ga dama hakan yana iya kisbe ku ko yana iya shimfiɗe ku ko kuma yana iya tafiyar da ku dukan ku daga saman doren ƙasa haka abin da yake dacewa shine mutun ya komo zuwa ga masallaci ko da azaba take zagwa ne abin zai zo da sauki game da bawa ko kuma a same shi cikin sallah wallahu ta'ala a'lam malaike cewa babu ma yusidu sawma wa man akala aw shariba aw ista'ata aw wasala ila jawfihi shay'un min ayi mawdi'in kana aw istaqa'a faqa'a aw istamna aw qabbala aw lamasa fa amna aw amza aw karrara an-nazara hatta anzala aw ihtajama 'amidan dhakiran li sawmihi fasada wa in fa'alahu nasiyan aw mukrihan لم يفسد صومه وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمدمد أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه wannan babin babi ne wanda akwai sabani bangaren malaman fiqhu akan shi zamu karanta zamu bayyana masaloli wanda malamai suke da sabani akan su malai yake cewa wannan shine babi wanda zai maka bayani daga cikin abubuwan da suke warware azumi idan mai azumi sai aikata ɗaya daga cikin su to tabbas azumi ya riga ya barki yace wa man akala aw shariba duk wanda ya ci ko ya sha a wista abba ko ya ɗiga wani abu ta hancin shi ya kai zuwa makogaren shi ya shiga ciki a wasala ila jawfihi shay'un ko kuma ta wata hanya wani abu ya shiga cikin cikin shi min ayi mawdhi'in kana ta kowace hanya hancinka ne kunnanka ne idanka ne ko kuma a ta duburanka ne ko wani abu makamancin haka wani abu ya shiga cikin jikinka ya shiga cikin cikinka yace a wistaqa'a ko kuma ya nemi amai faqa'a sai aman awistamna ko kuma a yayi wasa daga ban shi hutar da mani au qabbala ko ya sumbaci iyallan shi au lamasa ko ya shahi iyallan shi yace fa amna dalilin sumbatan nan ko kuma shahon nan mani ya huto me aw amza ko kuma mazi ya huto me aw karrara nazara hatta anzala ko kuma yayi tajiban iyallan shi har sai da mani ya hutar me aw ihtajama amidan ko kuma yayi kaho da gangam a cikin watan ramadan zakiran li sawmihi yana mai tunatas da kanshi ko yana mai sani lalle yana cikin halin mai azumi yace fasada dukkan su idan mutun yayi hakan azumin shi ya riga ya lalace wannan karkashin mazhabin hanabila da su ma da kai maganganu na malaman na Imam Ahmad wanda suka sha bamban akan abin da malam ya kawo yace wa in fa'alahu nasiyan aw mukrihan idan ya aiwatar da ɗaya daga cikin abubuwan nan da muka ambata yana mai mantuwa ko kuma a'a tilasta shi aka yi aikata yace lam yufsid sawmuhu azmun shi bai lalace ba yace wa in tara ila halqihi zubabun da wani kuda zai tashi ya shiga cikin makogaren shi yace aw gubarun ko kuma wata kura ko wani gari ne ake nikawa sai ya shiga cikin makogaren shi aw tamadmada ko kuma ya kurkure bakin shi aw istanshaka ko kuma ya shaka ruwa fa wasala ila halqihi ma'un sai ruwan sai ya kai zuwa ga makogaren shi aw fakkara fa anzala ko kuma kurmi yana zamne yana mai azumi sai yake tunanin iyalin shi yace sai mani ya huto me aw qattara fi ihlilihi ko kuma a'a ya diga wani abu a gaban shi a tsadar da take gaban shi mahutsaran shi aw talama ko kuma yayi mulki lokacin da yake halin mai azumi aw zara'ahu kaykun yace ko kuma wani amai ya rinjaye shi sai ya amayar da abin da yake cikin cikin shi yace lam yufsil sawmuhu azmun shi bai lalace ba wa man akala yazunnuhu laylan duk wanda ya ci abinci yana tunanin amaretan yinin azumi yana tunanin a dare ya riga ya shiga fa bana nahara kurum can an jima sai rana ta bude sai ya bayyana a gare shi lalle wa yinin azumi yake daren bai shiga ba yace afsara azumin shi ya riga ya lalace ita ma wannan magana ce wanda take da sabani wurin malamai yace wa man akala shakkan duk wanda yana mai shakka sai ya ci abinci fi gurubi shamsi lokacin da rana take faduwa fasa da sawmu yace azumin shi ya riga ya lalace wannan mas'aloli ne wanda suna da yawan sabani wurin malamanmu malai yake cewa man akala aushari ba daga cikin abubuwan da suke bata wa mutum azumi shine ci ko sha duk wanda ya ci da gangam a yinin azumi ko kuma ya sha da gangam a yinin azumi to tabbas azumin shi ya riga ya lalace fasada azumin shi ya lalace wannan kuma da kwai dalili a cikin suratul baqara ubangiji yake bayyana wala wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyad min al khaydil aswad min al fajr thumma atimmu siyama ila al layl ku ci ku sha har sai ya bayyana a gare ku haske da duhun dare ya riga ya shude haske ya fara bayyanuwa shine haske ketawa alfajir yace sannan ku cika azumin ku har zuwa dare kina a wannan interval din daga ketawa alfajir har zuwa fadawar rana to wannan harabun ne ga mai azumi ya tumna wani abu ko ya ci wani abu ko ya sha wani abu a lokacin da yake cikin wannan halin mai azumi da zai yi azumin shi ya riga ya lalace haka malamai suke kiyashi duk abin da ya shahi abinci ko kuma abin sha ko kuma abin da zaka busa ka hutar da hayaki shi ma sha ake kiran shi dukkan su wa'annan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su barin maka da azuminka ba tare da tantama ba kenan duk wanda ya ci ko ya sha azumin shi ya riga ya lalace malai yake cewa awista'abba ko kuma mutumin da ya dura wani abu a cikin hancin shi al-isti'adha shine duk abin da mutum zai diga shi a cikin hancin shi kuma hanci yana da alaka da makogoro ya huce zuwa ga makogoro ya riga ya lalata azumin shi shine nan malai ya kawo duk wanda ya diga wani abu a cikin hancin shi yace shi ma azumin shi ya riga ya lalace wannan kuma ya sun kawo bayani akan faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin laqid bin sabura hadisi ne wanda ingantaccen hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wannan duk wanda waman istanshaka wa balaga fil istinshaqi yace waman istanshaka afwan hadisin Laqid ibn Subra yake cewa duk wanda zai shaka ruwa yace to ya kurace wurin shaka ruwan shi yace illa an takuna sa'iman manzo Allah yake cewa malaikai sai dai idan ka kasance lokacin da kake halin mai azumi a wannan halin ba a baka dama ba ka kurace makurata ba lokacin da zaka shaka ruwa ba dan komai ba kada ruwan ya huce zuwa ga makogaranka wannan shi yasan ya malaikai ya kawo yake bayani yake cewa duk wanda zai shaka ko ya diga wani abu a cikin hancin shi ya kai zuwa ga makogaran shi ko cikin shi to wannan ma ya riga yi ya lalata mai azumi idan yayi aikata hakan a matsayin dagangam idan dagangam yayi hakan to tabbas azumi ya riga yi ya lalace mallan zai kawo mana mas'ala daban wanda take bayani akan idan da za a yi hakan a lokacin mantuwa wannan kuma la yukallifullahu nafsan illa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sai mallan yake cewa aw wasala ila jawfihi shay'un min ayyik min ayyi mawdhi'in kana ko kuma wani abu ya shiga cikin cikin shi ta kowace hanya daga gangan cikin shi duk lokacin da mutum zai sanya wani abu wanda zai isa zuwa cikin shi to shi ma ya riga ya lalata mai azumi duk da kasancewar suna kawo hujja hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana ga Imam al-Baihaqi ya kawo shi marfu'i haka Imam ad-Darqutni ya kawo hadisin sai dai isnadin hadisin isnadi ne wanda yake mai rauni sosai ma kamar yanda malamai suke bayyana a cikin kashful khafa haka a cikin at-talqis al-abir sun kawo hadisin hadisi ne mai rauni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa as-siyamu mimma dakhala abinda yake barar da azumi shine duk abin da ya huce cikin cikin ka suna kawo duk abin da za a yi wa mutum ya kasance ya amfani da shi a gaban cikin shi yana iya barar mai da azumin shi sai dai malamai sun tayi wada mafi rinjaye akan abinda duk ya kasance ba ko duk abinda ba zai tsaya a matsayin abinci ba ko abin sha ba abinda zai gina maka jiki idan an maka to wannan hobbi daga cikin abinda za su lalata maka azumi baka da lahiya ne sai aka zo aka sanya maka serum ko aka maka allura wannan baya daga cikin abinda za su warware maka azumi amma dai da allurar zai ta kasance daga cikin abubuwan ne da idan an maka tabbas zanta karhe jikinka ko zanta kasance a matsayin abinci to wannan malamai suna da sha akan haka suna cewa yana ɗaya daga cikin abinda zai lalatawa mutum azumin shi amma dai koma bayan haka babu wani abu wanda zai lalata mutum azumin shi kamar misalin a yi wa mutum irin haka me yake da suna glucose ayan sai ta kamar matsayin abinci take zama game da marar lafiya to duk abin da zai kasance a matsayin haka to tabbas zai wannan ko kuma a sanya mai jini a lokacin da yake cikin halin mai azumi kaga abu ne wanda zai amware da jikin shi zai haɓaka jikin shi dukkan su malamai sun tafi akan bai dacewa ko kuma wanda ake mai wankin oda a sanya mai ai tace jinin ake yi a sanya mai wani kaga shi ma wannan zai fa'idantar da shi amma dai da zai kasance jinin shi ne za a hudda a wanki a sake mai da mai wannan jinin malamai suka ce baya karyan mai da azumi saboda abin shi ne aka zage kuma aka mai da amma dai da wani ne za a kawo dan ya kasance ya karhohe shi ko ya kasance a matsayin abinci to tabbas zai kasance mai zai lalata mai a wannan azumin shi haka malamai suna kiyasi irin kamar oxygen da za a sanya wa mutum ko da yana cikin halin mai azumi idan aka sanya mai baya lalata mai azumin shi sun kawo bayanin akan arabu wal bukhar dukkan su baya karya azumi suna kawo hujja da al-yaqini la yazulu bi shakk sun kawo maganganu masu yawa haka da zai kasance mutum yana aiki wurin da hayaki yake tashi dukkan su innan ba sa cikin abubuwan da za su iya kawo ma karya mai azumi ko kuma ya kasance a mai nika ne kullun ga kura ta wannan ta gari tana ta san me irin gari na ko dan wake ko wani abu makamanta haka to shi wannan dukkan su ba sa cikin abin da za su karya mai azumi ko da hayakin ko da suna kaiwa zuwa ga daga da ce wanda malamai sun yi tsawo sun yi dogon magana akan abubuwan da suke iya janyo wa mai azumin shi ya lalace aka sakon bi dukkan su yana ɗaya daga cikin abubuwan da ba sa karya azumi tunda idan ka sanya ba abu ne ba wanda jikinka zai amfani da shi ba akwai hadisin Anas wanda Imam Abu Dawud ya hutar da shi a cikin sunan din shi yake cewa ya kasance yana sanya kwalli alhalin yana mai azumi haka shi ma Abdullah ibn Abbas ya hutar da hadisi wanda a cikin hadisin da Imam Al-Baihaqi ya hutar da shi a cikin Shu'abul Iman shi ma yana bayani akan haka yayin duka wa'annan abubuwan da za su dare cikinka in dai ba ta hanyar da za a ci a sha ba ko abinda za a kiraye shi abinci ba wanda zai karhi jikinka lokacin da kake azumi dukkan su wannan ba sa daga cikin abubuwan da za su karyawa mai azumi azumin shi wallahu ta'ala malam yake cewa a wistaqa'a faqa'a ko kuma ya nemi yin amai da kanshi da gangan ya nemi yin aman sai ya yi aman shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke karya azumi sai dai a faɗa mafi rinjaye wannan kalkashin mazhabin Ahmad bin Hanbal mazhabin Hanabila kenan a faɗa mafi rinjaye amai bai karya azumi su mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal sun kawo hujja da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani hadisi ne wanda Imam Ahmad ya hutar da shi haka Imam Tirmidhi sun hutar da shi haka Abu Dawud sun hutar da shi duk da kasancewar a hanyar shi Imam Tirmidhi yake cewa hadisi ne hasanun garibun duk da akwai malaman da suke bayani suke cewa hadisi ne wanda yana da dan rauni duk da akwai hanyoyin da aka same shi daga Abi Huraira wanda isnadin ne wanda yake ba ingantacce ba aka cikin da akwai Abu Dawud a cikin masail na Imam Ahmad ya kawo hadisin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man zara'ahu al-qai'u falaysa alayhi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqta yake cewa duk wanda amayyarin jaye shi sai yayi aman yace babu komai akan shi babu ramuwa akan shi zai ci gaba da azumin shi yace amma dai wanda da gangam ya janyo aman yake cewa to tabbas wannan sai ya ramu wannan azumin nashi sai kasancewa malamai dukkan sun tafi akan ko mafi yawa daga cikin malamai sun tafi akan hutar da amai baya ɗaya daga cikin abubuwan da suke karya azumi akwai hadisin da Imam Imam Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi hadisin Abu Hurairah yanzu Allah shi tabbata a gare shi yake cewa idza qa'a fala yafqur as-sawmu mimma dakhala wa laysa mimma kharaja yake cewa duk wanda yayi amai ko da dangam ne yayi amai yake cewa kada ya karya azumin shi ya nemi abinci ya sha yace a wata rana zan maida yace a'a yace shi azumi ainihin abin da yake karyar da shi shine abin da ya shiga ba abin da ya huta ba duk abin da ya huta baya ɗaya daga cikin abin da zai karya maka azumi amma abin da ya shiga wani abu ne daban ya shigo cikin jikinka ko ya shigo cikin jikinka to wannan shine zai barin maka da azuminka kaga wannan hadisin yayi rinjaye akan wancan kuma yayi karhi akan wancan hadisin wanda Imam Tirmidhi da Abu Dawud da Imam Bukhari suka hutar da shi haka da kai hadisin Abdullah ibn Abbas yake cewa shi ma al-siyam mimma dakhala wa laysa mimma kharaja yake cewa tabbas azumi abin da ya shigo ne ba abin da ya huta ba abin da ya shigo shi yake karya azumi amma dai abin da ya huta baya ɗaya daga cikin abin da yake karya azumi kuma wannan faɗa ce wanda da yawa daga cikin tabi'ai sun tayi kamar su Ikrimah su Rabi'a haka da kai ba an su riwayoyi daga Imam Malik wanda ya tayi akan azumi koda da gangan mutun yayi amai baya ɗaya daga cikin abin da zai karya mai sai dai wani layi ne kuma wannan daban ko kuma wani abu ne ya nema daban amma dai azumin shi yana nan zai ci gaba da yin azumin shi sai malam yake cewa wa man istamna aw istamna ko kuma mutumin da ya hutar da mani a lokacin da yake cikin azumi yake cikin halin mai azumi shi ma azumin shi ya riga ya karye kuma wannan da kai dalili wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyanawa hadisi wanda yake hadisul qudsi wanda ubangiji yake cewa yatruku ta'amuhu wa sharabahu wa shahwatuhu min ajli ai dan adam lokacin da ya dau azumi ya bar abincin shi ya bar abin shan shi ya bar sha'awar shi ba dan kowa ba danni dalilin haka suke cewa duk lokacin da mutum zai ringa istimna'i ya ringa wasa daga banshi har sai ya hutar da mani to tabbas wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da zai karyar mai da azumi kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake haramun kamar yanda hadisin Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake inkari akan haka lokacin da yake cewa fi buqi ahadikum sadaqa duk lokacin da mutum zai tara da iyalan shi shi ma sadaqa ce sai ɗaya daga cikin sahabbai Abu Musa al-Ash'ari ne yake tambayar manzo Allah yake cewa manzo Allah ka bamu labari ba ka mana ka tawa mana da ɗayan mu zai biya buƙatun shi akan iyalan shi shin zai samu lada akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ka gane mini ka hadi mini mana inda zai tafi ya aikata haramu zai samu zulubi ko kuma lada zai samu yake cewa tabbas haramu idan dai ya aikata zulubi zai samu yake cewa to game da iyallanku idan ka tara da su lada za ku samu wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan wannan yana ɗaya daga cikin abinda yana iya karya azumi kamar yanda malamai suka tayi akan haka sai kawo hujja barin sha'awa lalle idan mutum zai kusanci sha'awa to sha'awar nan tana iya karyar ma mutum da azumin shi a lokacin da yake halin mai azumi sai malam yake cewa aw qabbala aw lamasa fa amna aw amza lokacin da ya sumbaci iyallan shi sai ya hutar da mani ko kuma lokacin da ya taba iyallan shi sai ya hutar da mani yace shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake karya azumi
nan ita ma mas'ala ce wanda malamai suna da sabani akan ta. Lokacin da mutum ya hutar da muni, lokacin da mutum ya sumbaci yallan shi ba tare da yayi komai ba, azumin shi yana, ko kuma lokacin da ya shahi yallan shi yana halin mai azumi babu komai akan shi. Amma dai lokacin da ya sumbaci yallan shi, dalilin wannan sumbatar ya kai har ya hutar da muni, to tabbas azumin shi ya riga ya lalace. Haka lokacin da zai sumbaci ko ya dawo yallan shi ko ya yi mubasharar yallan shi har ya hutar da mani, to shi ma wannan azumin shi ya riga ya lalace. To inda malumai suke da wada shi ne lokacin da mutum da zai sumbaci yallan shi ko kuma ya yi wasa da yallan shi ya hutar da mazi, azumin shi yana nan sai dai kuma ya kusanci abin da yake neman ya farar mai da azumin shi. Shi ne kenan. Shi kuma irin haka in ta kai rukwa ma mutum ya gaza kiyaye kanshi ya faɗa cikin aikin abin da yake haramu, kuma kafara ta hau kanshi. Da haka nisanta shi ne aula, kuma wannan an ba da dama ga wanda yake iya resiste a wannan lokacin yana iya waye, amma dai wanda bai da ikon yin haka to ya nisanta hakan shi ne abin da ya yi aula. Shi ne nan malamai suke bayani suke cewa bai dacewa a yi kiyasin mani da mazi. Wannan shi mani wani abu ne daban, ko mazi shi ma wani abu ne daban. Bai dacewa a ce idan mutum ya kusanci yallan shi ya hutar da mazi a ce wai azumin shi ya riga ya lalace. Amma dai lokacin da zai mubashar yallan shi ya hutar da mazi ina da mani, to wannan azumi ya riga ya lalace. Sai malai yake cewa wa karrar au karraran nazara hatta anzala, ko kuma kurmi ya sanya yallan shi gaba yake ta kallon su har zuwa lokacin da mani ya hutar ne, yace shi ma wannan azumin shi ya riga ya lalace. Sun yi kiyasi suke cewa kamar misalin mutumin da ya kusanci yallan shi ne ko ya dahi yallan shi ko ya sumbaci yallan shi har hammani ya hutar ne. Dalilin haka suka yi kiyasi. Sai dai kuma faɗa wani mafi rinjaye ta malumai shi ne yawan kallo har ya kai maniyin nan ya hutu baya hutar baya karyin ma da mai azumi azumin shi, saboda babu mubashara a cikin haka. Sun yi kiyasi suke cewa kamar misalin ne da zai zamana ya ringa ta tahayyulat, ya ringa ta imajinan alaƙa shi da wata har ya kai ya hutar da maniyi babu komai a kan shi, ko da yana cikin halin mai azumi. Sai dai abu ne wanda bai dace ba. Abinda ake so ga mai azumi shi ne ya rakkaza wurin ambaton Ubangiji, wurin karatun Alkur'ani, saboda yana halin mai ibada. Wannan ita ce faɗa mafi rinjaye. Da kwai maganganu wanda malai ya kawo a cikin hashiyatul rawdul murabba, haka Asailul Jarrar ya kawo in dai ba da wani sababi bane ba, yana kwanci barci ne ya yi mulki, kaga ba shi ya janyo wannan abu ba, ko kuma yana zaune ne kurmi yake ta imagination har ya kai mani ya fito mai, ko kuma wani aiki ne yake na ƙarfi na wahala har mani ya fito mai, azumin shi yana nan ba abin da zai yi. Kurmi ibada shi idan zai yi ta gaba ya yi wanka, azumin shi yana nan. Amma dai inda da aiki ne shi ne zai ta iya aikata wani abu, ya sumbata ko ya taɓa ko kuma ya yi mubashara, wannan shi ne idan mani ya fito azumi ya riga ya lalace. Amma dai in dai abu ne wanda babu wani sababi a kan shi, kurmi sha'awa ce ta rinjaye shi har ya kai ya hutar da mani, wannan babu komai a kan shi. Haka da kwai magana wadda sun kawo suke cewa zahiru kalami Imam Ahmad shi ne annahu la yaftu, duk lokacin da kurmi tahayyulat ne ba wani sababi bane ya sanya ba, tsari ne ko tunani ne ko wani abu ne makamanta haka, ba mubashara ba ce ba mutum ya yi ba, ya ce to azumin shi yana nan. Haka kuma zahirin magana yake a mazhabin Imam Ahmad, haka jamhurin malumai babu wata ramuwa a kan shi. Haka Imam Abu Hanifa haka yake, haka Imam Shafi'i yake, yake bayani suke cewa ai babu wata mubashara tsakanin shi da shi da yallan shi, farantana a ce wai mani ya fito amma azumin shi yana lalace, inda da kwai mubashara ne shi azumi ya lalace. Amma dai yana zaune kurum tahayyulat ne, tsari ne, imagination ce yake yi har wannan mani ya fito mai, to azumin shi yana nan dindaram ba abinda ya wannan din shi. Wallahu ta'ala a'lam. Sai malai ya ci gaba da bayani yake cewa a wahdar majawihtaja ma'amidan zakiran li sawmihi fasada, ko kuma kurum ya tashi yana mai azumi ya san da yana yin azumi, kurum sai ya tahi ya dau ya tahi ya yi kawo, ko yasa aka mika ho yake cewa azumin shi ya riga yi ya karye sun kawo hujja da hadisin da Imam al-Bukhari ya hutar da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdar al-hajim wal mahjuma wanda aka yi wa kaho lokacin da yake halin mai azumi da wanda yake kahon dukkan su sun riga yi sun barar da azumin su sai dai hadisin idan muka dauke shi akwai riwaya wadda ta zo Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin babu da hijaba sannan haka Imam Tirmidhi Imam Ahmad dukkan sun kawo shi daga wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da kasancewar da kai wanda suka da'afa wannan duka hanyoyin da aka samu wannan hadisin duk da kasancewar wannan Imam al-Bukhari ya kawo hadisin sun kawo da kai Iyash ya kawo yake bayani yake cewa al-A'la Abdul A'la ya ba su labari Yunus ibn al-Hasan mislihu dukkan sun ba su labari kade sun kawo Allahu a'lamu saboda riwaya suna ganin rauninta amma dai riwaya in dai aka ce maka Imam al-Bukhari ya kawo ta to riwaya ce wadda take ingantatta haka kamar Imam Zailali a cikin Nasbur Raya ya kawo aka ta tahdhibus sunan dukkan sun kawo haka miyalan mai tarhisul habir ya kawo dukkan wannan riwayoyi sai dai malamai sun fahimci wani abu a karkashin hadisin wanda yake da togaciya akan afdar al-hajim wal mahjum azmin sa bazai bari ba to sun ya malamai sun ce akan lalle hijaba yin kaho baya ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware azumi haka ba sa warwarewa mai kahon da wanda aka yi wa kahon azumi dalili suna kawo hadisin Imam al-Bukhari hadisin da Imam al-Bukhari ya hutar da shi hadisin Sabit al-Bunani yake cewa na tambayi Anas bin Malik shin kuna karhanta yin hijaba yin kaho daga mai azumi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwarai ko muna karhanta haka ba don komai ba saboda idan an yi wa mai azumi kaho yana raunanar da shi to idan ya raunanar da shi kaga kuma ya shiga wani hali shi kuma abinda ba a so ga mai azumi shi sun ya malikiya su ma sun tayi akan a'a abinda ya sanya ake karhanta yin kaho shine dalilin raunanar da mai azumi da zai yi lokacin da yake halin mai azumi yace ba don komai ba muke karhantar da shi in ba wannan komai ba shi san ya nan malaman hadisi suka yi fassara ta azu a gani akan afdar al-hajim wal mahjum shi san ya suka dauka suke ganin da kai karhanci a haka suka dauko riwaya wanda shi Imam al-Bukhari ya kawo riwaya ta Anas bin Malik wannan riwaya ta Sabit al-Bunani daga Anas bin Malik lokacin da yake tambaye shi yake cewa a'a mu abin da ya sanya lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani kadda ayi kahon saboda kadda wanda aka yi wa kahon isa murauni ya galabaita ya gaza kai azumin shi haka su ma malikiya suka tai akan wannan masala wallahu ta'ala a'lam kuma wannan ita ce dai hada dai mafi rinjaye akwai tawili da yawa akan riwayar da Imam al-Bukhari ya kawo ta afdar al-hajim wal mahjum wanda malamai suka yi haka da kai abin da yake ayyada wannan riwayar da kai a cikin musannaf Imam Abdul Razzaq ya kawo hadisi ana Abu Huraira yake cewa an tambaye Abu Huraira akan mutumin da yake kaho lokacin da yake yin azumi Abu Huraira yake cewa to ku gane mu ne idan da aka mai kahon da suma wani hali zai shiga kaga ya barar da azumin shi to dalilin haka shari'a take cewa kadda ayin shi ne suna karantawa amma dai da zai yi babu wani laifi akan shi haka da kai riwaya wadda Imam an-Nasa'i ya kawo ta a cikin al-Kubra hadisin Abi Sa'id al-Khudri yake cewa babu laifi game azumi idan aka yi mai kaho yake cewa idan bai samu ba wani rauni a gangan jikin shi ba haka wannan shi dukkan su suna karantar da kai babu wani laifi akan haka akwai Abu Musa al-Ash'ari da aka tambaye shi lokacin da yayi kaho aka ce dan me san yana cikin kwanukan azumi ne yayi kaho da dare sai aka tambaye shi ake cewa Abu Musa al-Ash'ari dan me san ya baka yi kaho ba da rana ba yake cewa kana so ne in zubar da jini a halin da nake cikin azumi in samu rauni wanda dukkan su suna karantar da kai lalle yin kaho a cikin azumi baya ɗaya daga cikin abinda yake zubar da azumi haka kuma kamar misalin lokacin da mutum za a dauki jinin shi dan ami wani examen a lokacin da yake halin mai azumi baya ɗaya daga cikin abinda za su lalata mai azumi ko kuma a wani dan uwan shi ne yake bukatar jini ya tafi ya ba da jini aka hutar da jini daga gangan cikin shi babu komai a kan shi ai mun bayyana kaida wanda duk abin da ya huta daga gangan cikin ka baya ne daga cikin abin da zai lalata maka azumi abin da ya shiga shine zai iya lalata maka azumi haka dan an budda wannan jinin din dai baka galabe ta ba tunda malamai sun karhanta inda zaka shiga cikin halin galabaita to bai dacewa ka bada kai hakuri har zuwa lokacin da rana za ta fada ka ajje azuminka sannan ka je ka bada amma dai in an shiga wani hali ko kuma kana da karhin da zaka iya dauka ka bada a halin da kake mai azumi idan ka bada babu wani lahi akan haka madama baka shiga cikin halin galabaita haka wannan misalin yin kaho ko kuma wanda ya kaho azumin sa yana nan ba abin da zai lalata masa azumi haka wanda zai ba da jini dan aje wani exame shi ma azumin shi yana nan ba abin da zai lalata mai azumi haka wanda ya ba da jini aka hudda salka daya shi ma babu wani abin da zai lalata mai azumin shi yana nan wallahu ta'ala a'lam haka wannan majmu' fatawa wa maqalat na Sheikh Abdul Aziz bin Baz ya kawo dogon bayani akan haka fatawa na Sheikh Muhammad bin Usaymin min shi ma ya kawo bayani akan haka sai a cikin fatawar lashirar da'ima ne suke togaciya suke cewa idan da zai kasance labudda wani ne bai da lahiya kuma ana bukatar jinin ya ce in dai abin da yake tunanin za a dauka zai iya galabaitar da shi to an ba shi dama ya karya azumin shi sabida mi khurujan min al-khilaf wa akhzan bil ihtiyati bi bara'ati dhimma an ba shi dama sabida wata larura wadda ta gitto sai malai yake cewa wa in fa'alahu nasiyan amu aw mukrihan lam yufsir sawmahu duk abin da aka zauna maka daga ci sha ko kuma diga wani abu a hanci ya kai zuwa makogoro ko wani abu ya kai cikin ka ko kuma a'a yayi azumi yayi amai ba da gangan ba duk da kasancewa ko da gangan din ne bai bata mai azumi ba ko kuma a'a mani ya huto mai ba da gangan ba ko kuma ya kasance ya taba mace ba da gangan ba hammani ya huto mai ko kuma ya sumbace ta ba da gangan ba ko mazi ya huto mai ko kuma yayi ta kallo hammani ya huto mai ko kuma yayi kaho ba da gangan ba malai yace a gargashin musaban anabila ba abin da ya lalata mai azumin shi yana da ko kuma ya kasance dukkan wannan abubuwan da muka zana tilasta shi akai dai yace azumin shi yana nan azumin shi bai lalace ba sai malai yake cewa saboda sun kawo dalili akan haka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ibni maja yake ya hutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rufi an ummati al-khata wa al-nisyan wa mustaqbihu alayhi an daukewa al-ummata duk abin da za ta yi kuskure akan shi ko ta yi mintuwa akan shi ko kuma abin da aka tilasta al-umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan sa aikata shi tilas aka me to wannan azumin shi yana nan ba abin da ya lalace sai malai yake cewa in tara ila halqihi zubabun aw gubaru da a ce wani kuda zai tashi kurum he ya ji shi a cikin cikin shi he ya ji shi a cikin makokoran shi ko kuma wata kura ta taso ta kai zuwa makokoran shi ko wani gari wanda ake nikawa ya kai zuwa makokoran shi yace au tamadmada ko kuma yayi kuskure bakin shi au istanshaka lokacin da ya kuskure bakin shi ruwa sai ya diga a cikin cikin shi yace ko kuma ya shaka ruwa shi ruwan nan ya huce hancin shi har ya kai zuwa makogoran shi yace fa wasala ila halqihi ma'un ruwan sai ya kai har zuwa makogoran shi au fakkara yace ko kuma yayi tunani fa anzala sai bani ya hutar me au qatara fi ihlilihi ko kuma a gaban shi daidai wannan kofo wanda yake yin mutsari sai ya diga wani abu a cikin ta yace au ihtalama ko kuma yayi muhulki ya hutar da mani au zara alqai'a ko kuma au zara'ahu alqai'u ko kuma amai yirin jaye shi ya hutar da shi yace lam yufsir sawmahu azumin shi bai lalace ba kaga wannan duka abubuwa ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda malam ya kawo wanda yake tabbatarwa lalle da za a aikata su ba wani abu wanda zai lalata maka azumi kamar misalin mutum ne ya shaki wani hayaki ko kuma ya shaki wani turare ko da da gangamu ne wannan duka azumin shi yana da kabi da gubar dukkan su suna daukan wannan hukuncin ko kuma irin oxygen wanda ake sawa azumi yana da haka ko kuma ya kurkure bakin shi ko kuma ya shaka ruwa dukkan su wannan ba sa ɗaya daga cikin abubuwan da za su karya mai azumi ko da sun isa inda ake so in dai ba da gangan bane ba haka ko ya diga wani abu a gaban shi shi ma baya ɗaya daga cikin abin da zaya lalata mai azumi wannan duka yana ɗaya daga cikin wannan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat biha nafsaha ma lam ta'lam ma lam ta'mal aw tatakallam lalle ubangijin mu ya riga ya dauke laifi game da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abinda take waswasi akan shi in dai bata aiwatar da shi ba ko kuma ta furta shi babu wani laifi da za a kama al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi sai mas'ala ta gaba malai yake cewa wa man akala yazunnu laylan duk wanda ya ci abinci yana tunanin ai dare ya riga ya shiga fabana naharan sai ya bayyana a gare shi ai dare bai shiga ba ai yanzu ayi ni ake yi kamar lokacin damana lokacin azumi zaka samu ruwa ya sabka irin kamar ƙarye hudu kamun a wannan duhu ya riga ya hada gari dalilin ruwan da akai zaka samu kurmu an sunta da kiran sallah ƙarye 5 ko ƙarye 5 da rabi to irin wannan duk wanda ya ci wannan kiran sallah ya sha ruwan shi sai ya bayyana a gare shi lokaci bai yi ba kurmuzu su ci gaba da azumin sa Allah ne ya ce su ya sha yasar su babu wani laifi game da ladanin da ya kira in dai ba da gangam yayi ba in ba da gangam yayi shi azumin shi ya bara amma dai su sauran wanda dan sun ji kiran sallar shi suka yi azumin su yana da shine nan malai ya bayyana shine abinda wannan su a ƙarƙashin wannan mazhabin Hanabila sun tayi fabana naharan afdara sai ya bayyana a gare shi ƙarhe biyar sun sha azumin su yace to a mazhabin Hanabila za su karye azumin su wannan he ne su yi fa'iddatun min ayyamin ukhra he in bayan azumi su ramu wannan yinin kidan za su ci gaba da cin sa da shan su har zuwa lokacin da rana za ta fada amma dai hada mafi rinjaye da malamai sun tayi akan duk wanda yayi hakan to tabbas ubangijin shi ya mai rangwame saboda yana ɗaya daga cikin wanda aka musu uzuri ko kuma sun aikata haka ne a halin jahilci shi kuma ubangiji baya kama bawa a halin jahilci ko kuma a halin da bai sani ba kina wannan azumin su yana nan kuma hakan ya taba kanuwa da Ajiyu bin Hatim lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwan shi kamun rana ta fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai umurce shi ba da ya rama azumin shi ba aka da kai riwaya wanda Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Asma'u binti Abi Bakr yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa gilgije ya zo ya mamaye sama mun gani kurum lokaci ya ja a wancan lokacin babu mantar kurum sun gani yanayin ya bada kurum lalle rana ta riga ta fada lokacin nan tace muka sha ruwan mu kurum kan a ce menene kurum he rana he ta hudo a lokacin nan suka ce muka ci gaba da azumin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce mu rama azumi ba haka da koyi riwaya wanda a cikin musannaf Abdurrazzaq ya kawo ta haka ibnu abi shayba game da Abdullah ibn Abbas shi ma yayi bayani akan yake cewa Allah ya halatta mana sha yace duk lokacin da muke cikin shakka yace hatta la tashukka ba dan kun yi kan da ka samu shakka yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ubangijin mu ya halatta mana haka kuma wannan yana bayani ne akan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl su mazhabin Hanabila suna kan hujja ne da hadisin Abdullahi ibn Umar ɗaya daga cikin fatawoyin shi wanda yayi wa'an sun karya azumin su kurum Abdullahi ibn Umar bayan sun sha kurum sai rana ta hudu Abdullahi ibn Umar sai ya ce musu sake azumin su wannan su ajje azumin su hisabama shi bayan watan Ramadan to wannan shi ma a riwayar asar inda aka kawo na Abdullahi ibn Umar asar ne wanda yake yana da sabanin riwayoyi riwayar tana da rauni kuma yanda malamai suka kawo a cikin Al-Fathul Bari ya kawo riwayar tana da rauni sosai kaga wannan shi yake tabbatar maka riwaya ingantatta shine duk wanda a wani hazo ya wannan din shi ko kuma a'a yana bai sani ba yana cikin gida irin halin ruwa ladanin su yayin kiran sallah ƙarfe 5 yace dukkan su wannan in suka sha ruwan su ya bayyana a gare su lokacin shan ruwan bai yi ba kurum za su sake kame bakin su kai shi zuwa lokacin da ake shan ruwa azumin su yana nan azumin su bai lalace ba shine inna ma aqamahu rabbahu wa saqahu ubangijin shi ne ya shayar da shi ya ci yasa da shi ya ka dauki ka'idar man akala nasiya duk wanda ya ci ko ya sha yana neman tuwa lalle yana yin azumi ne to ga hukuncin shi zai ci gaba da azumin shi Allah ne ya ci yasa shi ya shayar da shi saboda idan ka dauka wurin malaman qawaidul fiqhiyya suna da wata ka'ida al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana duk al'amari kurum zai kasance ne a yanda yake kamar yanda yake ba tare da an canza shi ba. Kuma mu mun ga haka zai kasance a yayin da yake kuskure ne ya shigo shi aka samu akasi, to abin nan zai rikide ya dawo inda yake azumin kai na nan ba tare da ba ya wannan ba. Kamar yanda malamai suke bayyana a cikin wannan ka'idar ta wanda ya sha ya cewa al-aslu baqa'ul layli hatta yatayaqqana tulu'ul fajr, ainihin dare zai tsaya a matsayin shi na dare, ba wani abin da zai hudda shi a matsayin shi na dare har sai mun ga al-fajr ya fito. Ko kuma al-aslu baqa'ul nahari ala ma kana hatta yatayaqqana ghurub ash-shamsi, yini zai tsaya a matsayin shi na yini har sai zuwa lokacin da rana ta fada. Kai kuma ka dauki azumin ka ba don koyi ba, kana so ka kai shi har zuwa lokacin da rana take fadawa, sai wani abu ya zo, uzuri ne ko jahilci ne ya same ka, a lokacin nan ka karya wannan azumin. Lokacin da ka tunato ko ka tabbatar lalle ba halin ba kake ba, kurum zaka ci gaba da azumin ka, saboda al-asru baqa'u ma kana ala ma kana. Wallahu ta'ala a'lam. Sai babi na gaba ma da yake cewa babu siyamut tatawwu, babi wanda yake mana bayani akan azumi na nafila. Ina tunanin ba sai mun karanta ba, kurum mu taidi dan mu samu mu kammala babu lokacin da mu ya bazo. Wannan malam bayan ya bayyana mana abubuwan da suke kariya maka azumi, sawa'un azumi ne na farilla ko kuma azumi ne na nafila, in dai ka yi su to tabbas azumi ya riga ya lalace. Kuma kun gani kamar yadda na yi bayani a cikin karatun, lalle mas'ala ce wadda take da saɓani wurin malamai. Su mazhabin Hanabila sun ta yi abubuwan da suke karya azumi suna da ɗan yawa, amma dai wadataccen wurin malamai wa'innan abubuwan da kai wanda ko da mutum ya yi su da gangan ba sa cikin ɗaya daga cikin abubuwan da suke iya karya mai azumi. Malam ya ci gaba da mana bayani azumi wanda aka halatta mana ni na nafila shine babu siyamu at-tatawwu. Malam sai yake cewa afdalu siyami siyamu Dawud alayhi salam, mafi fadala azumi shine azumin annabi Dawuda alayhi salatu wassalam. Maza Allah sai malam yake bayyana mana ya azumin Dawuda yake, sai yake cewa kana yusumu yawman wa yafdur yawman, annabi Dawudu ya kasance yana azumi yau gobe sha, in ya ci yau gobe sha. Kuma wannan koda ka kasance kana cikin halin mai yin azumin annabi Dawuda, ko ya faɗo maka ranar Juma'a ko ranar Subdu, azumin ka za ka yi, saboda dan ma ga kudirin da ka dauka da kai Ubangijinka. Shi sanya wannan dalilin da malam ya kawo da kai riwaya wadda Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da ita, riwaya ta hadisi na Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abu Rubin al-As yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mai yake ce mai sum yawman wa afdir yawman, ya kai Abu Rubin Abdullah ibn Amr ibn al-As kai azumi yau gobe ka sha, yace fa zalika siyamu Dawud alaihi salam, yace ai wannan shine azumin annabi Dawuda alaihi salam. Manzo Allah yake cewa huwa afdalu siyam, shine mafi fadala azumi, ba wani azumi wanda ya kai azumin annabi Dawuda. Abdullah ibn Amr ibn al-As sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni utiqu afdala min zalika, manzo Allah aini ina iya yin abin da ya huta haka, ya zai ya ce mu da in yi yau in sha, a bar ni mana in ringa yin kullun. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la afdala min zalika, yake cewa ba wani azumi wanda ya yi wannan azumin fadala. Kai azumin annabi Dawuda yau ka ci gobe ka sha, saboda maslaha ta dan adam shine dan adam yana buƙatar abinci, yana buƙatar in yau baka ci ba a ce gobe ka samu, saboda idan ka zakka ce ka zarci wannan lokacin zai ga nabaitar da kai. Kale ka ga gani ko ka tambaye wanda yayi azumin kafara yaya yaji a cikin wata biyu da yake azuma, daga ka ganshi ka san wani abu ya canza a cikin shi ba dan komi ba, saboda Ubangiji da yayi tsarin dan adam bai yi shi akan haka ba. Saboda dan adam bai da kafazitan da zai iya rikewa a ce kullun yana azumi, sai sanya manzo Allah annabi Dawuda Ubangijin shi bai farlanta mai ba ya ringa azumi a kullun ba, sai aka mai zabe yau in yayi gobe shi. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana la siyama man samat dahara, la sama man samat dahara, manzo Allah yake cewa duk wanda yayi azumin kullun da kullun yake cewa bashi da azumi. Ka ga wannan ita ce mafi fadala azumi, ka ci yau gobe ka sha, ka sha yau kai azumi yau gobe ka sha, ji bi kai gata ka sha, wannan shi ne mafi fadala azumi. Malam yake cewa bayan wannan azumi wanda ya yi kowanne fadala, yau ka ci gobe ka, yau kai azumi gobe ka sha, yake cewa afdalu siyamu ba'da ramadan shahrullahi alladhi yad'unahu almuharram, mafi fadala azumi bayan azumtar watan ramadan, yace shi ne azumtar watan Allah wanda ake kiran shi da Al-Muharram, wata na farko a tsarin layin watanni wanda suke na shekara. saboda da kwai riwaya wadda Imam Muslim ya hutar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa afdalu siyam ba'da shahri ramadan siyamu shahrillahi shahrullahi almuharram mafi fadala azumi bayan azumin watan ramadan shine azumta watan muharram aka ka zabu an su kwanuka saboda yana ɗaya daga cikin wata masu alhurma ka azumtu an su kwanuka daga cikin azumtar shi shi ma ba wai azumta ba dukkan watan ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba samun shi watan wajen watan ramadan ya azumtu wani wata ya jira shi kwanuka shi tas yana azumtawa yace amma dai yana yawaita yin azumi a cikin watan sha'ban malai sai yake cewa ma min ayyamil amali wa ma min al ayya wa ma min ayyami al amalu salih fihi ahabu ila allah min ashr zil hijja yake cewa kuma da azumtar kwanuka wanda suka yi kowane kwanuka albarka aiki nagari yahi soyuwa zuwa ga ubangiji sama da kwanuka guda 10 wanda ubangiji yayi rantsuwa da yayi rantsuwa da su shine walayalin ashr kwanuka 10 na watan zil hijja yace wannan kwanukan mutun da ya azumce su yace su ma suna ɗaya daga cikin kwanuka wanda suke masu alwa masu fadala dalili da kai hadisin da Imam Bukhari ya hutar da shi an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mal amalu fi ayami fi ayamin afdalu minhum yadihi an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani aiki ne yayi fadala a cikin wannan kwanuka guda 10 sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana musu yake ce musu azumi sai suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wala jihadu fi sabilillahi koda jihadi dan dawo kalmar la ilaha illallah bai kai azumi ba suke cewa wala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce musu koda jihadi wurin dawo kalmar la ilaha illallah sai dai mutumin da ya huto gidan da ya huto daga gidan shi yace yana hadari ya bada kanshi ya bada dukiyar shi fi sabilillahi kuma bai dawo da su ba yace wannan mutumin ne yayi mai azumta wannan kwanuka guda 10 daga cikin kwanukan Zulhijja sai malai yake cewa man sama ramadana wa atba'ahu bi 60 min shawwal fa ka'annama sama ad-dahra kullah yake cewa duk wanda ya azumci watan ramadana yace yabi bayan shi da kwanuka guda 6 na watan shawwal ko azumta kwanuka guda 10 na watan shawwal yake cewa wannan mutumin kamar ya azumci dukkan shekarar shi wannan kuma da kai hadisin Muslim wanda ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadanan thumma atba'ahu 6 min shawwal kana ka siyamid dahri yace duk wanda ya azumci watan ramadan yabi bayan shi da kwana 6 a cikin watan shawwal yace wannan mutumin kamar ya azumci dukkan shekarar shi bayan shi yake cewa wasu ya miyo mi ashura yace da azumta yilin ashura wannan yili ne na 10 na ashura na watan muharram wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taradda yahudawa suna azumta shi suke cewa ai sun kasance suna azumta shi ne saboda wannan rana ce wadda ubangiji ya tseratar da annabi Musa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu ne muka yi cancanta da ku da annabi Musa yace in Allah ya sake maido ni zan azumci tishidda da za a jutara da wannan wata na Ramadan Allah bai kaddarawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba dawowa wannan shekarar ba daga wannan shekarar ta kai sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisin Abu Qatada wanda Imam Muslim ya hutar da shi Abu Qatada yake cewa hadisi ne marfu'i yake cewa azumtar ranar Arafa yana kankare shekara biyu na daga zubban yace shekarar da ta gabata da shekarar da za ta zo yace kuma kaga azumta yilin ashura yace yana kankare shekara daya dukkan ta nazarin da ka aikata wanda ta gabata kaga wannan ba karamin gata bane ba aka yi wa al'umma manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai malai yake cewa wasiyam yawmi arafa kaffaratu sanataini azumta yilin arafa yana kankare shekara biyu da daga zanabbar shekarar da ta gabata da shekarar da ta zo kamar yadda muka karanta a hadisin Abi Qatada yadda Allah shi tabbata a gare shi sai malai yake cewa kenan wannan su ne jerin kwanuka wanda ya kamata a ce mutum ya azumce su sai da daga bai yake cewa wala yustahabbu liman bi arafa an yasumahu yace kaga shi azumin watan azumin yinin arafa ba mustahabbi bane ba ga wanda ya tsaya dan yin aikin hajji a arafa ya azumce shi saboda abinda ake so ga mai arafa shine ya zo ya tsaya ya zagile damtse ya samu ya ci ya sha ya koshi duk dan ya tsaya yayi ta addu'a yayi ta ibada a wannan yinin nashi inda ya tsaya kuma inda ubangiji ya bayyana mana fazkurullaha indal mash'aril haram wazkuruhu kama hadakum wannan wuri idan aka tsaya kurmu abinda ake ambaton ubangiji ake addu'a ake kuma addu'a wanda wa khairu ma qultu ana wan nabiyina ba'di la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku lahu alhamdu huwa ala kulli shay'in qadir nabi alkhairin abinda na fada kuma abinda annabawa kamunni suka fada a wannan wuri na arafa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma abinda yake kara tabbatar maka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya hajjin shi ta bankwana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai azumci ba wannan yini ba na arafa ba ce sai ya da kai hadisin Abu Huraira da kai hadisi wanda suka zo suke bayyanawa manzo Allah sallallahu akan yinin akan azumta azumin watan wa azumin yinin arafa wanda idan ka hada su yana karantar da kai ga wanda ya tsaya yinin arafa arafa baya halatta a gare shi yayi azumi amma dai ga wanda bai tsaya ba a arafa abinda yayi dacewa da shi shine yayi azumci yinin arafa dalilin wannan hadisin na Abu Qatada irin roman da mutun zai samu shine za a kankare mai shekara guda biyu shekara da ta gabata da shekara da za ta zo sai malai yake cewa wa yustahabbu siyami ayyamil bidi halakni an halatta ko yana ɗaya daga cikin sunna azumta kwanuka farare su ne 13 14 15 a kowane wata wannan yana ɗaya daga cikin azumin da yake ƙara wa ɗan adam lahiya azumi wanda yake ƙara kusantar da bawa zuwa ga manzari zuwa ga ubangijin shi azumi wanda ya mutun zai zagi ne damtse da shi to kamar ya azumci dukkan watan shi akwai hadisi na Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa badadi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mun wasiya akan abubuwa guda uku kada in sake in bar su daga ciki yake cewa ya mun wasiya in azumci kwanuka guda uku a kowane wata shine da kai hadisin Abi Zarr al-Ghifari wanda Imam Ahmad ya hutar da shi haka Imam Tirmidhi ya hutar da shi duk da hadisin a cikin isnadin da Imam Tirmidhi ya hutar da shi da kai rauni sai dai hadisin idan aka bibiyi durqa'in shi zaka samu hadisi ne yana da shawahid hadisi ne wanda yake ingantacce kamar yanda Imam Ibn Hajar ya kawo shi a cikin Al-Fawqul Bari yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Abu Zar ya kai Abazar idan da zaka iya yace ka azumci kwanuka guda uku a cikin kowane wata ka azumci 13 14 15 a cikin kowane wata kaga wannan su yake suke karhofa hadisin Abu Huraira na lalle azumta kwanuka guda uku a cikin kowane wata su ne ayyamul bida kuma duk wanda ya azumce su to fa ka annama samat tahara kullahu a cikin kowane wata a ce ka azumci wannan kwanuka guda uku kamar ka azumci dukkan watan kare idan ka samu a wannan watan kai azumi guda uku me yake nunawa ka azumci dukkan watan ka wancan watan kai azumi uku ka azumci dukkan watan ka shekara za ta zagayo azumin watan ramadan kai 30 ga ko 29 zaka ga dukkan shekara a cikin azumi kake shi kuma mai azumi yana da gata wanda gobe kiyama za a ce mai ga wata kofa can wanda ake kiranta ar-rayyan wanda ba wani wanda ya isa ya shiga cikin ya shiga aljanna ta wannan kofa in ba masu azumi ba za yi kira ina masu azumi suke to ga kofa ku can ar-rayyan ko ga kofar mu na ar-rayyan Allah sanya mana daga cikin su sai malai yake cewa wal isnaini yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama azumi na tatawui shine azumtar ranar litinin shi kuma wannan da kai hadisi na wanda Imam Muslim ya hutar da shi hadisi Abi Qatada yake cewa lalle an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan azumtar ranar litinin yake cewa ai wannan ranar rana ce wanda ubangiji ya halice ni kuma ko rana ce wanda aka ahiye ni kuma rana ce wanda aka fara samkar mini da wahayi a ga wannan shi ma azumi ne wanda ya dace mutum ya ringa yin azumin litinin haka da azumin yake cewa wal khamis da azumin ranar al khamis shi ma wannan da kai hadisi na Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta hadisi ne wanda Imam Ahmad da Nisa'i suka hutar da shi isnadi ne wanda yake ingantacce yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kirda da ranar litinin da ranar al khamis dan yin azumi yake cewa wannan rane ku ne wanda ake daga ayyukan bayu zuwa ga ubangiji ko ake bijirar da ayyukan bayu zuwa ga ubangiji yake cewa ni kuma ina so da a bijirar da ayyukana ina mai azumi kaga idan mutun zai iya to yi kokari ya ringa azumta wannan yininnuka na litinin ko kuma na alhamishi a ga wannan hadisi ne wannan riwaya ta Abu Qatada wanda yake cewa wannan ranar ce aka aike ni wannan ranar ce kuma aka aiko ni haka ina masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ga abin da ya dace ai su ringa yi tunda rana ce wanda aka aike manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh kuke bance ta ku ringa yi azumi tunda yana daya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai a wabe wata rana ba ai ta kada kada ana rereye ba ana cewa tunatarwa da soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana daya daga cikin wauta na a ce ai wanda aka mance da shi shi ake tunatarwa da shi wanda ba a mance wa da shi ba kake rayuwa da shi kullun yau da gobe wani irin tunatarwa zakai har ma ka ware wata rana dan ka ce ka tunato da shi wanda aka mance shi ake tunatarwa da shi in dai soyayya shine manzo Allah shine wani mai waki yake cewa in dai laukana hubbuka sa'idan la ta'a idan eh wannan yake innal muhibba liman yuhibbu mutiqu yake cewa in dai soyayya ka ta gaskiya ce wanda kake so ko kuma wanda kake so in ta gaskiya kake soyayya da shi yake cewa to tabbas zaka mai biyayya in yazo yace maka zamana cikin ranan nan ai kuma zaka yi ba dan koyi ba dan soyayya ka koma ka ga ka karanta waƙoƙi na Mashnun Laila wanda in ka dauka muhammara wanda aka yi aikin hajji aka kai shi dan yayi addu'a ya manta da Laila kurum yace a shi wa banda karin soyayya ma ba abin da ta kara mai yake cewa in ya huce mata kwaikwayon garin su ko ta zangon su ko ta ungo su yace kurum abun burge shi ma yake kurum ganin masoyiye shi yake eh to kaga wannan shine soyayya ta ainihi in dai ka ce kana son wanda kake so to ai zaka mai biyayya shi a ka'ida ta soyayya shine duk wanda kace kana son shi to zaka mai biyayya to wannan soyayya da kake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne ka yi mai biyayya shi kuma duk wanda yayi wa manzon shi biyayya kamar yayi wa ubangijin shi biyayya man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza duk wanda ko ya buje ne ya juye kai to fa ba kai ba shi ya manzon Allah kaga wannan aya abinda take kai ba mu kiyaye al'amarin shi bane ba ba kai ba shi dalilin shi ne ya sanya a gobe kiyama in suka rido za su zo tafkin alkausar zaka ga mala'iku suna shamukance suna kora su manzo Allah yana cewa ku bar su al'umma ta ce aka ce baka san abin da suka aikata ba bayan mutuwar ka ba kaga wannan babban kalubale ne sabawa umurni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kirkirar wani abu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai sanya ba ko bai shar'anta shi ba a cikin addini ba kuma duk wanda yace kirkiri wani abu a cikin wannan addinin to ka buga mai bayani na abinda Imam Malik shi jagoran namu wanda muke bi wanda muke tayi akan mazhabin shi ta fahimta zaka gani yana cewa duk wanda yake iddai yana cewa ai kazan nan ba a yi shi lokacin manzon Allah ba mu yanzu muke ganin wannan abun abu ne mai kyau yake cewa to yana tudiya lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci sakon da aka aika shi ya san muku kaga wannan tun mutunci ne game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bale yake cewa wasa'imul mutatawwi'u amiru nafsihi yake cewa du mai azumi na nafila to jagoran kan shin shi in ya ga dama insha asama in ya ga dama yayi azumin shi wa insha aftara in ya ga dama ya karya azumin shi bayan ya riga ya dauka yace wala qada alaikum wa babu ramuwa akan shi wannan da kai wata riwaya didda ban tsaya ba akan ingancin riwayar ba ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa as-sa'imul mutatawwi'u amiru nafsihi yace duk wanda yake mai azumi ne wanda dan shi sakai ne shi ya sanya kanci a azumi ne nafila yake cewa to shine jagoran kanci ba wani wanda zai iya tilasta shi in ya ga dama ya sha in ya ga dama ya bari akwai hadisi wanda Imam Muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi hadisin Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo mana gida sai yake ce mana hal indakum min shay'in shin da kai wani abu wanda za a dan samu a ci a karya a lokacin nan take cewa kwarai ku manzo Allah da kai sai ta bashi wani nau'i na daga abinci wanda ake kiran shi al-hayisa yake cewa kurum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ta bashi sai yake ce mata ai wallahi na wayi gari ina mai azumi amma dai zan ci abinci na ya amsa ya cika ni shi kaga wannan shi yake nuna maka amiru nafsi kuma haka an samu riwaya ya shigo gida ya tambaya yace kuna da wani abin da za a ta muna kariya a raba jiya da yau sai take cewa wallahi babu komai manzo Allah yace to na huce da azumi na kaga amiru nafsihi insama afta insha'a sama wa insha'a aftara kuma babu qada alaihi babu wata ramuwa akan shi idan ya warware azumin shi ya dauka kurum ya gani ko aka kiraye shi wata walima ya ga wannan abincin ne wani shazuri yace to kurum bar mu kare azumin babu komai akan shi malai yake cewa wa kadhalika sa'iru tatawwu, haka dukkan wani abu wanda zaka yi na nafila shi ma kana da iko akan shi, kana iyawa ka barar da shi, kana iyawa ka warware, kana iyawa kai misalin kamar sallah, sallah ta nafila kana iyawa yau kace gurin raka'a 10 zan yi, ka wara kace na ma saban nan shi, ba wani abu akan ka, amiru nafsihi ne kai ne jagoran ranka, in ka ga dama kai in sabida ni ba farilla bace ba tadawwi ne, ko kuma ya shigo itikafi yace kwana biyar zai yi, da ya shigo kurum wata business kadan kadan samu yace to shikenan alhamdulillah Allah ya amshi addu'a mun huta, to kaga wannan duka amiru nafsihi ne, ko kuma mutum yace ya dau alƙawari kurum sai ya rike alwalla zuwa wani wuri, ko kuma alwalla ba ta sallah ba, kurum shi ya saba yana alwalla, in ya karya alwalla shi bai yi ba, babu wani abu akan shi, dukan su wa'annan an yi kiyasi ne akan mi azmi as-sa'imu as-sa'imul mutatawwi amiru nafsihi ko amiru nafsihi, sai malai ya kawo togaciya yace illa al-hajj wal umara, sai dai hajji da umara in ka dauke su to suwa ba hira waka ce baka hawasa saboda ni, saboda kaga umara ai ba farilla bace ba, daya daga cikin sunna, kaga ni ita ma kwa duk abin da ka wara dai ka cika, yace fa innahu yajibu itmamahuma, su wannan wajibi ne sai ka cika su, wa qada'u ma fasala minhuma, da rama duk abin da ya lalace a cikin umrarka, saboda ubangiji yana bayyana wannan a cikin suratul baqara wa atimul hajj wal umrata lillah, ku cika aikinku na hajji da umara idan kana so dai ka samu ladan aikinka da hajji da umaranka, yace yayin kwanukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ai azumi akan su, yace wa hanaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmaini, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani ai azumin kwanuka guda biyu, yace yawmul fitr shine ranar idi na karamar sallah, wa yawmul adha da ranar idi na layya, dalili da kai hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi hadisin Abi Sa'id al-Khudri, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane mu da musaddamu da azumci ne guda biyu, yace yinin sallah azumi da yinin sallar layya, kuma haka malamai suka ijma'i akan haka, yace wa naha an siyami ayyamin tashrik, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani azumci kwanuka guda uku na sallar layya, ayyamin tashrik shine 11 12 13, wannan dukkan su an hada ayi azumi saboda su ma wannan yinin nuka ne na idi, kamar yanda Imam Malik ya hutar a cikin mawdan shi da wa'ansu ashabu sunan hadisi Amr ibn al-As yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa hadhihi al-ayyamu allati kana rasulullahi sallallahu عليه وسلم يأمرنا بيأمرنا بإفطارها يتي أيوة إن أيام التشريق شاء إيشاء بيشاء أوكو سوني قوانك كمنزع الله صلى الله عليه وسلم يكي أمرتم بمكرية متي مشاء كدام سكي ميأزم wanahana an siyamiha, manzo Allah ya hane mu da ma'azumci wannan kwanuka, sai malai ya kawo yake cewa illa annahu rukhisa fi sawmiha lilmutamatti'i in idha lam yajidu alhadi, yace sai dai an yi rangwame ga wanda yazo aikin hajji ya hada umrar shi da aikin hajjin shi bayan ya riga ya sabke ihramin shi, shine mutamatti'i wanda ya tashi daga garin su da ya tashi he da ya tafi Madina, daga Madina sai ya dau harama a Zulkhulaifa ya gangaro azrabbayka allahumma umratan wa hajjan, a lokacin da yayi wannan niyyar ya zama to mutamatti'i, to wannan wajibi ne ya dau hadaya, wajibi ne ya yanka hadaya, to idan bai samu ba hajiya hadaya ba, fa sab'a fa salasatun bil hajji wa sab'atun idza raja'tum, kenan zai yi kwana uku a lokacin da yake nan aikin hajjin shi, bayan ya kammala aikin hajjin shi a nan garin Makka yace kuma kwana bakwai idan ya koma gida sai ya azumce su, wannan idan bai zalika liman lam yajid ahlu hadir al muslim al arab, wanda yallan shi ba a cikin Makka ba suke ba, kenan zai yi azumi uku a garin Makka, idan ya koma gida ya yi kwana, yayi azumin kwana bakwai idan bai samu ba hadayar da zai yanka ba, to shi wannan almutamatti idan yazo an gama aikin hajji yana da hadaya, a lokacin nan yana iya daukan azumin shi a cikin ayyamut tashriq, idan ya kasance bai da abin da zai yanka hadaya ta zamanto wajibi akan shi a cikin ayyamut tashriq, yana iya waye, akwai hadisin da Imam Bukhari ya hutar da shi hadisi Abdullahi dan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi, haka Aisha ma ta hutar da hadisin take cewa lam yurakhis fi ayyamit tashriq an yusumna illa liman lam yajid alhadaya, yace ba a yi rangwame ba mutum yayi azumi a yinin da ake kiran sa ayyamut tashriq 11 12 13, yake cewa sai dai ga mutumin da ya nemi hadaya bai samu ba, zai yi azumin shi guda uku a garin Makka, idan ya koma gida sai ya cike guda bakwai, kenan ya samu tilka asharatul kamila, ya samu azumi guda 10 sakamakon rashin samun abin da zai yanka na hadaya, sai malam ya kawo dan bayani wanda bai cikin babu yace wa lailatul qadri fi ashr al awakhir min ramadan ka sani daren lailatul qadri ana samun shi ne a 10 na karshe a cikin watan ramadan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana hadisin da imam bukhari da muslim suka wutar da shi yake cewa intamisuha fi al ashr al awakhir fi kulli watr ko fi kulli watr yake cewa ku neme ta a 10 na karshe ko kuma a cikin wutri a 10 na karshe abinda muka karanta daidai Allah ba mu daren shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da suke bara adda muna fatan kowa Allah biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama da muka yi duk abinda rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata Allah mana albarka ya yi wa zuri'anmu albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa kasuwancin ba albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu